nisa 88.5 da Ala Al-Imra zamani Abubakar Sabo ake tare da shi da kanin shelkutar hukumar Civil Defense ta nan jihar Kano inda shugaban hukumar Adamu Idris Zakari yake tare manema labarai dangane da ranar 1 ga watan Maris a Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar Civil Defense ta duniya kuma zan hada mai sauraro da wannan zantawa da yake yi da manema labarai
da farko ina muku maraba da zuwa wannan helicopter ta huta Civil Defense na jihar Kano kuma ina miƙa godiya ta da gudunmuwar da kuke bayarwa ga wannan hukuma domin faɗakar da jama'a akan ayyukan da take yi kamar yadda kuka sani ne duk shekara wannan hukuma tana da rana da take bikinta wanda ake ce da shi International Civil Defense Day kowace shekara a ranar 1 ga watan Maris yau ma shi muke kokarin mu gabatar mun so a ce wannan bikin ya zama kasataccen biki to amma saboda kurewar lokaci kuma ni kaina wata ɗaya kawai ne saboda haka shi yasa muka yi abun da ya yi kwarya-kwarya kada ya zama ba dai da muka so ba gaskiya mun so a ce mun fara bikin nan tun farkon sati da ya wuce to amma haka Allah ya kaddara mana mu muna fata in Allah ya kai mu wata shekara mai fiye da haka shi wannan ita wannan rana kamar yadda na karanta wannan address daga shi Secretary General na kungiyar Civil Defense ta duniya ya nuna muhimmancin 'yan sa kai ga aikin ayyukanmu 'yan sa kai shine wanda za ku yi an ce volunteers su ne wanda suka sadaukar da kansu cewa za su taimaka wannan hukuma domin aiwatar da ayyukansa na kamar an samu haɗura ko wasu cututtuka sun ɓarke kamar annoba haka kamar yadda kuka sani na COVID-19 ɗinnan gaskiya yawan mu su ainihin cikakkun ma'aikata yawan bai kai yadda za su yi ayyukan da zai gamsar da al'umma ba saboda haka aka buɗe ƙofa duk wanda yake buƙata ya taimaka hannunmu a buɗe yake domin mu ƙarfi shi a taƙaicen taƙaicewa dai shine maƙasudin bikin wannan rana na Civil Defense Day ƙarshe ina muku fatan alkhairi da godiya mu Allah mai da ku gidajen ku lafiya assalamu alaikum
Abubakar Sabo akan mita 88.5 da la'ikin da zamani daga hukumar Civil Defense dake nan jihar Kano karkashin jagorancin Commandant Adamu Idris Zakari.